بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر، والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بايان هكا مي جرما كما شوغبامو مالامومو كما جاغورا وانا مزوني مولانا الامام شيف امام نا كرشي ابوجا مي جرما limami na wannan gari Orozo, mai girma sarkin wannan gari, manya-manyan malamai da dukkan mahalarta, ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mun godewa Allah tabaraka wa ta'ala da ya arzuta mu rayuwa, ya ba mu lafiya, ya ba mu ikon halarta wannan mazauni wanda aka shirya dan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Malamin da ya gabata, Maulana Sheikh Mukhtar, bayanan shi sun gamsar da cewa sai an ƙara yin wani bayani a wannan wurin, kuma diba ma da cewa dama wanda ko da yake magana a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba karewa take yi ba, to amma kuma idan aka yi arashi, masana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sun zo sun faɗi abinda za su faɗa, to bai kamata ga wani mutum irin mu ba, wanda dama duk abinda za mu faɗa daga janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mun ji daga bakin su ne. Sayyidi Mukhtar, Allah ya saka da alkhairi, hakika ka amfanar da mu a wannan zama, Allah ya amfane mu da abin da ka faɗa mana cikin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wannan maulidi wanda ya zama shine maulidi na farko a wannan gari, kuma Allah ya kaddara in zama cikin mutanen farko da za su halarci bude wannan maulidi, na godewa Allah. Muna fata Allah ya sanya wannan farawa ta zama farawa ce ta dashen alkhairi, wanda zai yabanya ya amfani dukkan waɗanda suke wannan area albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Gabanin Sayyidi Mukhtar ya zo ya gabatar da muhadaran shi, akwai malami wanda ya gabata, Sayyidi Ali ko ya zo ya gabatar da muhadara, da cikin muhadaran shi akwai wani abu da ya dauki hankalina, shine wata kasida wadda dukkan masu halartar maulidi na iya cewa ma duk mun haddace ta. Ita ce kasidar min qabliha ibta fi zilal wa fi mustawda'in haythu yuqsahu alwaraqu, wanda wannan kasida alaƙar mu da ita ta farko shine a cikin littafin Shehu radiyallahu anhu na Al-Faidul Ahmadi fil Maulidil Muhammadi, wato yana nufi alaƙar mu ta farko, mafi yawa jijjiga nan muke fara jin wannan kasida. Wannan kasida ta dauki hankali na, zan yi dan taliki kadan akan ta, don kuma fasarta baitocin ta bakin gurgwado musamman dan ɗaliban ilimi. na farko wannan kasidar ba Shehu Ibrahim ne radiyallahu anhu yayi ta ba, ba Shehu Tijjani ba, ba Muhammad ibn Sa'id al-Busiri ba, ba Al-Fazazi ba, a'a sahabun manzon Allah ne yayi ta, kuma a gaban manzon Allah. Kuma wannan sahabin sahabi ne mai daraja a wurin manzon Allah, saboda baffan Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam, shine Sayyidina Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, Allah ya kara masa yadda. Kanan mahaifin manzon Allah ne wanda an haife shi da shekara biyu kafin a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in fada da irin lafazin da ya fada, dan an taba tambaye shi aka ce kai da manzon Allah wane ne babba, ka ji ladabin sahabbai. Shi Al-Abbas ammi, wato baffan manzon Allah, ammi ko shine baffa ko da Hausa ko da Fulatanci, baffa ammin manzon Allah ne, kaga yana da wannan darajar ta cewa shi kanan mahaifin Annabi Muhammad ne, sun hada uba amma uwa kowa da tashi da shi, da Sayyidina Abdullahi mahaifin manzon Allah. Sannan sai da aka haife shi aka haifi manzon Allah, amma da aka tambaye shi aka ce kai da manzon Allah wane ne babba, waye girmu wani, kaga wannan in an fada kowa ya fahimci me ake nufi, amma shi sai ji kalmar ta yi mara nauyi a ce wai waye girmu wani shi da manzon Allah. Ya gane fa abin da ake yi, amma yana so ya nuna mutane ya ake ladabi in ana zancen manzon Allah, sai cewa ya girme ni sai dai ni aka fara haihuwa kafin a haife shi, kaji abin da ba da ansa, ya girme ni sai dai ni aka fara haifa, kaga ya gane tambayar da aka mar. Amma shi ba zai ce na girmu manzon Allah ba, ko da da ma'anar a haihuwa a shekaru, sai dai yace huwa akbaru minni walakin wulidtu qablahu, shine babba, ai manzo Allah shine babba, ya girme ni sai dai kawai an haife ni kafin shi. To Sayyidina Al-Abbas ammin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi yazo ya zauna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya Rasulullah, ina so in yabe ka, na shirye wasu baitoci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ikra la faddafuka, ko kul la faddafuka, na baka dama ka faɗa, ka rera baitocin, kar Allah ya sa bakin kai wawala, wato Annabi har sai da yi tukuicin addu'a ga mawaƙin shi sai ya zauna. Wannan waƙar, wannan kasidar, wato akwai abin da ya kamata mu kula da ita ƙwarai, ta tare wasu ma'anoni cikin sani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya yabi manzon Allah da wani irin yabo wanda sufaye arifai suke wa manzon Allah irin shi, ashe sun samo daga sahabban manzon Allah, a gaban manzon Allah aka yi ba Annabi Muhammad da irin wannan uslubin yaban. Kuma wannan kasida da danganta zuwa ga Sayyidina Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, Allah ya kara masa yadda, ya tabbata a littattafan hadisai kamar al-Imam al-Hakim a cikin al-Mustadrak, ina zato ya kawo al-Imam al-Tabarani a cikin Mujam nashi al-Kabir, shi ma ya kawo wannan. Al-Imam al-Zahabi ya yi ta'liqi akan wannan kasidar, ko da yake al-Imam Ibn Kathir al-Bidaya wa Nihaya ya dan yi wani magana kamar ya soki wani isnadi, amma ya tabbatar da wani, wato dai ina so in ce kasidar ta samu ingancin isnadi zuwa ga Sayyidina Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, Allah ya kara masa yadda, yazo ya zauna a gaban Annabi Muhammad yayi bishi. Kuma bari mu ji abin da yake faɗa, yake cewa min qabliha tajjal zilali wa fi mustawda'in haythu yuksabu al-waraqu ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علم بل نطفة أو رواية أو مطهرا تركب السفينة وقد ألجم نصرا وأهله الغرق ورجع نار الخليل مكتتما تجول فيه كو تجول فيها ولست تهترم تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من خندفة الياء تحتها النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق أبين ديتي يا رسول الله من قبلها تنكن أهلكت هلكت ba maganan duniya a lokacin ba maganan lahira ba maganan aljanna ba maganan wuta ba maganan mutum ba maganan aljani ba maganan mala'ikin kan ahalice halitta ya rasulullah min qawli ha ai wannan hadin zamiri ne na halitta gaba daya min qawli an yakhluqallahu alkhalqa saboda a cikin tahani'a akwai wani baiti wanda yake cewa ya mustafa min qabli nash'ati adamin wal kaunu lam tuftah lahu aghlaqu tun kasancatu ma ba a bude dan makullin da aka kulle su a cikin gaibi a fuddo su ba kake mustafan ba magana nash'ati adamin ake ma wal kaunu lam tuftah lahu aghlaqu a yarumu makhluqun sana'aka ba'da ma asna ala akhlaqika al-khallaqu isharatan ila qawli Allah tabaaraka wa ta'ala wa innaka la'ala khuliqin 'azhim so da kai ce min qawli tin kafin wai wal kaunu lam tuftah lahu aghlaqu din ce ya rasulullah kada dada fi zilali a cikin inoyi to menene inoyin sune hijabai idan ka kalla Shehu radiyallahu anhu cikin Al-Faiz Al-Ahmadi ya kawo wannan kasidar bayan ya ambaci wasu hijabbai guda 12 wanda guda 12 wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya halitta ya biyo da manzon Allah cikin wannan hijabban a hijabi na farko shekarar 12 a hijabi na biyu shekarar 11 a hijabi na uku shekarar 10 har zuwa hijabi na ƙarshe na 12 shekarar 1000 a cikin kowane hijabi akwai zikirin da yake duka dai a cikin Al-Faiz Al-Ahmadi Shehu ya kawo wannan hijabban fa ba wai ana halittar manzon Allah hasken manzon Allah ya iske hijabban bane a'a bayan hasken manzon Allah ya ɗebe wani shekaru bila adadin Allah kadai ya sani sannan aka halicci waɗannan hijabban manzon Allah ya biyo ta cikin su duka kafin halicci annabi Adamu shine ma'ana ɗebta fi zilali waɗannan hijabban daga nan sai ka dadada ya rasulullahi fi mustawda'in ina ne mustawda'u ba a yi daga cikin malaman mu suna fassarawa su ce ma'ajiya ina ne ma'ajiyar mustawda'u lokacin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya halicci annabi Adamu ya kawo shi aljanna ya aje ya Adamu uskur anta wa zawjuka aljannata wa kula minha haisu shi kuma ragadan wala takraba hadhihi shajarata lokacin da Allah ya aje annabi Adamu a aljanna inda ya aje shi a aljanna mahallin zaman annabi Adamu shine mustawda'u sai ce to lokacin da annabi Adamu Allah ya halicce shi sai ya dauko haskenka ya rasulullah sai ya sanya a cikin tsatsan annabi Adamu saboda haka zaman da annabi Adamu yayi a cikin mustawda'u da sirrinka ya zauna a wurin ya rasulullah kaji yadda al-Asnal Abbas ya fara dauko tarihin manzon Allah ya fara tarihin manzon Allah ba daga haihuwa bane yana zuwa haihuwar ma sai ya daina in mun biyo kasidar zaka ji yana zuwa inda aka haifi manzon Allah sai ya bar magana tarihin haka wato yana nufin bari in fada muku manzon Allah tun kan a haife shi bayan an haife shi kamar ai garin ku daya kun san me ya faru sai ya dauko daga inda ba a sanin ba ya fara daga cikin hijabbai yace wa fi mustawda'in haythu yukhsafu alwarqu lokacin da abu saudau ba yadi ba boyar ba shadda da me ake sutura ganye ne ake dauka ana suturce jiki me yake san fada annabi adamu lokacin da yake cikin aljanna Allah ya suturce shi da wata sutura amma lokacin da shedan yayi musu abin da yayi musu suka ce tatiya sai Allah yayi wannan suturar sai alqur'ani yake faɗa mana wa tanfika yaktifani alaihima min warqil janna sai suka rika warto ganyen aljanna suna yi wa kansa sutura al-imam al-hasan al-abbas yana so ya ce mana lokacin da suka yi ikirafin wannan khati'a din Allah ya kuma sake suturce su ne dan da hasken manzon Allah a jikin su. Bayan nan sai aka ce Annabi Adam ya sauko kasa. Sai ya sauko kasa. Saukowar da yayi kasa tare da hasken manzon Allah suka sauko. Shi ya sanya ma har ya samu gafara lokacin da ya nemi gafara. Shine summa habattal bilada. Ya Rasulullahi bayan ka wuce hijabban nan ka biyo ta aljanna ka jira a mustawda'u sai ga ka ka sauko kasa ya Rasulullahi aka ce Abbasu ya kake fada haka yo ya aka yi lokacin da Allah ya saukar da Annabi Adamu kawai Adamu da Hawwa aka gani ina Annabi Muhammadin shi a ina ya sauka sai ce ai a wannan lokacin la basharun anta wala mudghatun wala alaqu ai lokacin ba a jiki yake ba lokacin bai zama mutum ba sannan wala mudghatun ba tsoka bane wala alaqun ba gudan jini bane balle ma kai maganan mani banna dufatan a mudahharan shi yasa wasu suka ce banna dufatan ya zama mudahharan yana so ya maida mu cewa inna ahadakum la yajma'u khalquhu fi batn ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik ko thumma yursalu ilayhi al-malaku thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruha ko fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi 40 bi katbi rizqihi wa ajrihi wa shaqiyyin aw sa'idin sai ke so yace mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk protocol din hanyar ma da za a biya zaman basharu ba ma abi ba to yana abi mutahhar yana tsarkakakken shi wato haske a haka ya sauko lokacin ya zauna tare da Annabi Adam daga Annabi Adam wannan kasancewar shi tare da Annabi Adam yasa har Allah ya gafarta masa wancan zulumin bayan nan yayi tabin tsantso na mazaje zuwa mahaifa na mataye har yazo hasken wannan ya sauka ga Annabi Nuhu shine yace tarkabus safina lokacin da Annabi Nuhu ya hawo jirgin ruwa kuna tare ya Rasulullahi shi yana a Nuhu kai kana a haske a lokacin da al-gharaqu dilmiyar ruwan tufana aljama nasaran ya kama hancin lizamin gunkin nasaru wa alahu da jummabiya masu bauta masa da sauran gumaka ya jirmiyar amma Annabi Nuhu da jirgin shi ko gezau kun san dalili hasken manzon Allah na wurin nasu gunki ne daga cikin manyan gumaka guda biyar na mutanen Annabi Nuhu Allah ya kara alaihi salatu wassalam wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wala yaghusa wa yauka wa nasra to sune wadannan gumaka guda biyar to al-imam hasan al-abbas da yayi wadai nasaru sai yace wa ahlahu da mazawwan shi sauran gumakan da masu bauta musu al-gharaqu dilmiyar ruwan dubana gaba daya al-jamahu ya jafi ya dilmiyar amma annabi nuhu ko ge zaudan mi ka san dalili rakibas safinata ma anuru sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace bayan nan aka ci gaba da ciratar ka daga tsantso zuwa ga mahaifa kwamfa sai ga hasken ga shirin Annabi Ibrahim sai kuka shiga wuta tare waratta naral khalil sai ka gangaran mawutar annabi ibrahim muktataman kana a halin abun kurewa ba a ganin ka haske ne shi annabi ibrahim ya san kuna tare tajulu biya ba an ga annabi ibrahim yana ta kai kawo a cikin wutar ba lokacin da aka saka shi wuta an yi babban taro fa an yi kwana da kwanaki ana tara itatuwan da za a sanya su koma a hura su su koma garwashi a saka annabi ibrahim na marudi ya kira babban taro aka zo inda aka tara wutar aka tara itatuwa aka banka musu wuta sai ga zama gawayi sai ga zama garwashi kusa da wurin ma ba iya zuwa da aka zo aka ce a jefa annabi ibrahimu to ai sai ta zama na wane ne ma zai iya zuwa kusa da wutar balle ya jefa shi dan duk wanda ya rabu kusa da wutar shi ma zai kone aka rasa to yanzu wata hanya za a bi a jefa annabi ibrahim sai shaydan ya zo ya koya musu ya ce ku yi majajjawa ban san ko anan hausar abuja ba an san majajjawa mu dai can wajen mu haka ake cewa yace ku yi majajjawa ku saka shi in na kwatanta kila wasu za su gane majajjawa shine abinda za a yi shi kamar wani abu mai fadi haka sai a kama gefe nan da gefe nan a bai marikai saboda jifa da abu mai nauyi sai a saka dutse wani ya kama nan wani ya kama nan sai su yi haka su shilla sai su furga an gano wannan shine majajjawa shedan yace ku yi majajjawa sai ku koma daga nesa ku saka shi a cikin sai a jujjuya a wulla kawai ya fada aka samo majajjawa aka zo za a saka annabi ibrahim akwai bukata sai a dan daure shi a saka sai mala'iku suka zo suka shigi gaban annabi ibrahim babu gaba ɗaya suke lankwasuwa a jikin shi kamar wani bakin rodi aka yi a lankwasa shi yadda za a daura a sa majajjawa ina ga kakare wajen antena din ne a jefa shi a majajjawa abin ya gagara aka rasa ya za a yi sai shaidan ya sake dawowa ce ai wannan abu mai sauki ne ai mala'iku ne suka shiga jikin shi suka maida shi haka aka ce to ina solution ranka ya dade shaidan yace akwai yan mata za ku samu kyawawa su zo kawai su tsirara su zo gaban shi tsaya mala'iku ba sa ganin tsare shi kuna yin haka mala'iku din za su bar shi aka yi haka ko aka zo da yan mata a irin wannan sifar da shaidan ya faɗa kawai shikenan mala'iku duk suka tashi sai aka nade annabi ibrahim aka saka majajjawa aka jefa abin da ya mamaki sarki ana jefa annabi ibrahim kawai sai ga annabi ibrahim ya dire a cikin wuta suna yawo ma inda baya takawa wasu malamai suka ce gurin sai zama dausayi duk inda annabi ibrahim ya bi a cikin wutar sai ga kawai nan take kwarran tsirrai sun bayyana to wannan jawalalin da yake yi a cikin wuta yana yawon shi kawai yadda ya ga dama a cikin wuta shine abinda sayyidina al-abbas yake faɗa ta julu fiha ai ba wai sirrin ba da annabi ibrahim bane wallahi da dan shine zai kore amma da ke akwai hasken annabi muhammadu sai ya zamana annabi ibrahim yana takama a cikin wutar yana kai kawo walasta ta hatari ku amma baka kone ba ya rasulullah wai ma'ana jikar da aka saka ka shi annabi ibrahim jika ne a lokacin jikar da aka saka ka ba abin da ta yi ya rasulullah balle ka nan jikar ka kono yace haka kai ta bi tunqalumin salibin ila rahimin ana tiratar ka daga tsantsu na mahaifa maza ila rahimin zuwa ga tsantsu mahaifa ta mata iyaye mata iza maza alamun duk lokacin da wata alam ta wuce ma'ana duk lokacin da wannan tsatsan ya gama kwangilar shi na mijin kenan ya sadu da matar da za ta dau cikin wanda hasken zai koma jikin shi to an sallama wannan namijin to yanzu haskenka ba zai fada akan kowa ba sai akan matar da tai mudabaka da wannan mijin a daraja da komai idan za ta haifo kakanka namijin to shi ma sai an diba wanda zai mudabaka da wanda yake shine hasken ya fita daga jikin shi to anan ya ce iza mada alamul bada tabaku duk lokacin da ka ketare wani tsatso to sai an samu wani tsatso da zai mudabaka da darajar wannan tsatsan da ka fita sannan a aje ka to amma mun ji ya ratso annabawa to idan ya ratso annabawa lokacin da zai sabuka zuwa ga wani dan annabi wanda ba annabi ba shi ma wannan yayi mutabaka da wancan tsatsan da ya baro sai aka ce abin da yake faruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iyayen da suka dauko shi tsatsan da ya biyo hasken shi ya biyo to gaba ɗaya zaka iske ko dai annabi in ba annabi ba kuwa to duk wanda ya zama kakan manzon Allah shine al-qudubul fardil jami' na zamanin shi shine halifan Allah na zamanin shi so da haka ashe daga nan ya ketare tunanin ma wai kace a cikin kakannin manzon Allah balle iyaye wal iyazu billah a cikin kakannin shi ma akwai wanda ba musulmi ba ka duba malamai fasar da suka yi wa taqallubaka fi sajidin as-sajidun kakannin manzon Allah ake nufi Allah ya ambace su da as-sajidun so da haka a cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda ba annabi ba ko kudubi shine idza madha alamun bada tabaku yace hatta tawa baitukal muhaiminu min khindifu aliyaa tahta hannutabu har dai wannan baitus din naka wannan gidan naka al muhaiminu wanda shine mai kiwon dukkan gidaje shine mai kula da dukkan gidaje shike ba kowane gida daraja duk gidan da kaje ya samu daraja ya samu daukaka hasken annabi muhammad ya biyo ta gidan ashe ba gidan ke da daraja ba manzon allah ne mai daraja yace to wannan gidan naka da yace bi yace bi har ya hado da khindifa ita ma aka sako ta cikin layin waɗanda suka yi daukar cikin manzon allah wace ce khindifa ita ce matar Ilyas wanda yake kakan manzon Allah ne wanda shine bahaifin mudrikata mudrikata dan Ilyas to shi wannan mudrikata dan Khindifa ne me yasa to yake ambace Khindifa bai ambace Ilyas din ba yana so ya fada mana ita Khindifa ta samu wani daraja a cikin kabilan Larabawa har ya zamana wato a cikin familinta yaya uku ta haifa kwata-kwata amma wannan yayan guda uku duk wata babbar kabilar Larabawa original zaka iske ta jono da ita shi yasa har ake ce musu ma kabilun da suka jono da ita ake ce musu al-qaba'ilul khindafiyya waɗannan to ita ce Khindifa matar Ilyasu nakan ji wasu ba'ayi daga cikin masu fasartawa Allah ya saka musu da alkhairi din sun zo sai ce Khindifa matar annabi Ilyas a'a ba annabi Ilyas ba Ilyas kakan manzon Allah ake nufi mahaifin mudrikata so da haka hatta hatawa baitukal muhaiminu min khindifa alya'a wannan khindifa din nan matar nan madaukakiya wanda tayi suna a cikin kabilan Larabawa gaba daya har ma manyan kabilu alfahari suke ce a yanta ne su wanda nutaku duk wata damara da kaji damara jarumta yake nufi to ta hata ha karkashin ta ne wato duk wasu manyan kabilun Larabawa zaka ce yayan ta ne jam'i ne na nitsa wannan nutaku din jam'i ne na nitsa ba na furci bane yace wa anta lamma walita to ya gama layi ya zo kan mahaifin manzon Allah sayyidina Abdullahi da sayyida Amina sun dauko wannan sakon na haske yau yana ba mu labari an haifi manzon Allah yace da aka haife ka me ya faru ya rasulullah lamma wulita ana haihuwarka ya rasulullah al-ardu kasa ga baki daya ashraqat sai take ce da haske ufku satanni duk gaba daya aza'at suka haskaka binurika da haskenka ya rasulullah ai ga sha hadisi ma sai da Amina Allah ya kara mata yadda take lokacin da ta haifi sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani haske ya fita tare da manzon Allah wanda tara'at bihi qusur sham shine mai hamziya al-sheikh al-imam Muhammad ibn Sa'id al-Busiri Allah ya kara masa yadda ke ta wata ra'at qusur qaisara birrumi yaraha man daruhu al-bataha'u hasken manzon Allah lokacin da aka haife shi sai wani haske ya fado ya bayyana tau yace man daruhul bataha wanda gidan shi yana makka makka ce gidan shi da wannan hasken tara'a qusur kaisara gine-ginen fadar Kaisar suka gano daga Makka mutumin da ke Makka bai ya gano wani sai yayi mamaki kai ya za a ce daga Makka an gano gidajjin Rum kai wannan abun anya zai yi sai mu ce kai ma kana ganowa balle wancan zamanin kuma an ce mu ujizar manzo Allah kai ko bature ne kawai ya nuna maka wani sujjabar ya nuna maka kimiya duk wanda kaga ya shiga dakin shi bai gano Ka'aba ba bai ma bature hidima bane amma idan yaje ya hidimta wa bature ya samu wata hadiyar shi mai kwari ya miƙawa bature bature ya lamunce ya bashi talabijin ya bashi satellite ya lamunce wutar lantarki ta zo koda ta generator ce in ya dona wallahi yana daki zai rika ganin Ka'aba kuma live lokacin da ladani ya kiran sallar magriba Allahu akbar wallahi lokacin da ka gani lokacin yake yi ashe yanzu bature ma idan ka hidimta masa ka samu hadiyar ka mai kwari ka bashi zai lamunce ma irin wannan karamar balle a ce mu'jizar annabi Muhammad ka tsaya kana mamaki alaihi salatu wassalam wa anta lamma wulita ashrakatil ardu wa da'at bi nurika al-umku wa nahanu fi zalika adh-dhiya'i wa fi an-nuri wa subul ar-rashadi nakhtariqu sai gashi nahanu mu albarkatinka ya rasulullah nakhtariqu muna cetawa fi zalika adh-dhiya'i a cikin wannan hasken wa fi an-nuri da wancan hasken wancan na asalin wasu bulin rashadi da kuma ta farkoki na shari'a duk inda ka gamu cikin wannan hasken ne wanda da aka haife ka ya yada duniya kirazanmu suna cike da wannan hasken wanda shine muka yi ta bada labarin yayi ta biwa fi zilali wa fi mustawda'in wa fi wa fi wa fi wasu bulin rashadi kuma ga mu kan ta farkin shari'a daidai ya rasulullah wannan shine yaban da aka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a gaban shi Al-Abbas Allah ya kara masa yadda ya sheda wa duniya ta manzon Allah haske ne a asali ba lokacin da aka haife shi bane sandan irin kaman kowa a'a manzon Allah haske ne a asali kuma wannan hasken tun ba kowa ba komai hasken yake min qabliha to ina wanda za a yi bu manzo Allah ce an yi guluwi wannan a gaban manzo Allah sahabi ammin manzo Allah yawa annabi irin wannan yaban kuma annabi ya ji dadi yamar addu'a ya tabbatar da shi akan abin da ya faɗa ba miji inda aka ce annabi ya gyara mar ba mun san ko cewa manzo Allah yana gyarawa sha'ire in sun yi ba daidai ba ko ba ga ka abu ba da yazo yana yaban shi da alburdar shi wanda yake cewa banar su'adu wa qalbi al-yawma matbulu mutayyamun ithra lam yubda makbulu mutayyamun ithra ithra lam yubda makbulu ko wa ma su'adu gadatul bayni ithra lu illa aghanna ghadira tarfi makbulu zuwa karshe akwai kasida da yabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wanda yake cewa innar rasula la sayfun yustada'u bihi muhannadun min suyufil hind shine ko hasan ibn thabit dayan biyu dai da yawa dace muhannadun min suyufil hind manzo Allah sai gyara mar yace kace min suyufil lahi maslulu abinda nake son mu fahimta shine a cikin wannan kasidar ta min qabli hada akwai wani abu da za a gyara wani abu ba daidai ba da Abbas ya faɗa annabi zai gyara masa zai ce ba haka zaka ce ba ce kaza kamar yadda yace muhannadun min suyufil hind yace a gyara kace min suyufil lahi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama teku ne wanda duk mai faɗa zai zo ya faɗa ya kare bai faɗi manzon Allah ba annabi Muhammadu gaskiya shehu radiyallahu anhu Muhammadu la ya'rifu ghayru ilahihi yadhiqu jami'ul kauni an hamli kauni sallallahu alaihi wasallam Muhammadu ba wanda ya san shi sai ubangijin shi
kaunu gaba daya tana kuntata daga daukar kauniyar manzon Allah kasantuwar manzon Allah kaunu ba za ta yi dauka ba fa hu sifatun shabbatuhu bismi fa'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine as-sifatul mushabbaha ka tambaye malaman nahwu menene as-sifatul mushabbaha shi yace shabbatuhu bismi fa'ilin ita tana kama da ismul fa'il yace to haka manzon Allah yake isharar ce daman shi yana cewa asihli isharati fa inni lam abuh bi sirri habibin khalli anka su'aliya ni in zan magana cikin manzon Allah da isharar nake magana bazan iya fakkin rumus din ba ko da yake daman rayuwar shugaba dai daman rumus sai hayati rumuzul kulluha wa isharatun to fassaru mahama zalikal qabru bu'thira rayuwa ta dukkan ta gaba daya ramzi ce da isharar yace ba za a gane ta ba sai ran da aka daga wannan kabarin aka buda shi wato ran da aka tashi alkiyama shi ran nan ne za a gane wai Ibrahim ko Allah yanzu nazo na yi wata irin rayuwar cin ramzi ne da isharar yace to cikin isharorin nawa asirli isharati fa in yalam abu bisirri habibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadhiqu jami'ul kauni an habli kaunihi amma kadai akwai wasu ayoyi na alqur'ani da sun ishe mu mu yi ta tunani a cikin manzon Allah daga ƙarshe mu ce ba mu gane ba zan faɗi daya saboda lokaci kuma yanzu haka muna da wata tafiya zuwa wani maulidin kuma kila tafiyan ya kai wajen kilomita 80 da wani abu ga dare yayi ayar nan guda daya maulana al-imam ni dai na ta gane ta a gane alhaqiqatul muhammadiyya Allah tabaaraka wa ta'ala yace innal ladhina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una allaha yadullahi fawqa aydihim an zo ana wa manzon Allah mubaya'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya aje hannun shi ana dorawa duk wanda yazo sai annabi in sujjera sai annabi dora hannun shi a saman nasu ma'anan ya amshi mubaya'a Allah ya kalle su yace kaga masu yi maka mubaya'an nan ya rasulullahi Allah suke mubaya hannun Allah dai maka hannun su yadullahi fawqa aydihim ko da yake bari kar in fita daga ka'idan mu na malama asha'ira ko malama asha'ira suna cewa akwai wasu daga cikin masu tsanantawa ma kwarai saboda su kan dange mutane daga tajsimi ko tashbihi wannan sai yana ta duk mutumin da yazo karanta alqur'ani iko Allah duk mutumin da yazo karanta alqur'ani misali sai yabi wannan ayar innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una allaha yadullahi fawqa aydihim sai yayi haka da hannun shi wani malami daga sai a shaida sai ce a yanke hannun Allah da fitar da shi a yanke hannun ai kawai yin haka da yadullahi fawqa aydihim yace ya kwatanta hannun Allah kenan shi ko Allah laysa kamithlihi shay'un zuciyar shi kamar tana nuna tashbihi a cikin wannan abun ko ta cikini to da aka yanke hannu wannan dai mubalaga ce daga cikin malamai masu ta'assubanci kwarai a cikin asha'irinci ash'ariyanci to ana ayi halin dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda zaka faɗa a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shehu radiyallahu anhu yana cewa idza qulta abdullahi سيد خلقه يتنسب له ما شئت لا تختش الإطرة إن دي كاتي منزا الله باوان الله دي بكتي منزا الله قدان الله با كما كاير دشوي أباي ما سيد خلقه شيني شو قبن باي تو أولنا سكاري جب أبن نكا قداما لو كيف داو منزا الله كاركا جس ورنزاك كي وجن قلوي دي استرائي بابو بابو أشي منزا الله الإمام يوسف النبهاني وانا شاوي وعين القلو والقلو وعين ما كنا نزاي قلو إشي منزا الله يوين إنا ما قلو إنكي shi ma guluwin in ka jefa shi cikin manzo Allah zai zama babu ne ai balle wai mai guluwin shi kanshi guluwin ma babu shi ma balle mai guluwin a cikin manzo Allah fa ainal guluwu wal gulawu Allah ya kara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nasiha ta karshe da zan cika sare ita shine mu sani cewa dariqa tijaniya bace ta kai shi a wajen taron maulidi kawai ba a zo ayi maulidi ai ji labarin manzon Allah a ji dadi a tashi shikenan an shirye bikin maulidi shikenan an gama dariqa tijaniya lalle kam ai maulidi a fata labarin manzo Allah aji dadi alkhairi ne wanda ba alkhairi samar shi wannan kam duk mun sani amma dariqa tijaniya shine lazumi da wazifa da zikirin juma'a shine abin da yan dariqa tijaniya suka ke banta da wasun su kuma ba za su amsa sunan dariqa tijaniya ba sai sun yi wannan amma maulidi ai duk kayan duk musulmi ne ai ni na ga mai gaba dai kamar yadda maulana prof ya faɗa Allah ya kara masa yarda yace duk musulmi yana murnar maulidin manzo Allah duk musulmi yana maulidi duk wanda ga baya maulidi ba musulmi bane makiya suka tace ku ce ai maulidi kayan duk musulmi ne duk wanda yace shi baya cikin yan maulidi ya tuhumi musulunci shi koda ya faɗa tunda ma'anar maulidi murna da an haifi annabi Muhammad ko ba shi bane maulidi to duk wanda baya murna da an haifi annabi Muhammad ko ya ce shi musulmi ne ya tsaya da tambayi kansa anya da gaskiya nake kuwa ban yaudari kaina ba kuwa shine ma'anar maulidin ai shine kuma anan da maulana furo yake nufi to da ga maulidi kayan kowa ne kayan duk musulmi ne dariqa tijaniya kari ne akai shine ba mu aje sada zumuncin mu da manzon Allah ba cewa sai shekara shekara mai maulidi shikenan mu tashi sai bari a'a tunda safe lokacin da muka falka daga barci sai mun sada zumuncin mu da manzon Allah shine sai mun yi istighfari mun yi salati mun yi la ilaha illallah da anjima yamma ta yi mun gama uzurorin mu na rana zamu shigi dare sai kuma mu saki sannan kuma sai mu ware wani lokaci wanda shi kuma in mun ga dama mu yi da asuba in mun ga dama mu yi da azhar in mun ga dama mu yi da al'asr in mun ga dama mu yi da magriba shine wazifa duk sati kuma mu zo mu yi ta ambatan Allah wannan shine dariqa tijaniya abin da yasa na faɗi haka da yawa daga cikin yan uwa zaka iske in ka zo wurin maulidi sai ka iske matasa 100 ana ta shauki an zo wurin maulidi kuma kowanne ɗaya in ka tambaye shi shi dan dariqa tijaniya ne amma kuma in ka je zawiya sai ka iske mutum 10 mutum 20 to wannan da aka yi shi a zawiya sune yan tijaniyar ba dai yan cikin maulidin ba wannan na zawiya je sune yan tijaniya dai kenan na biyu kar mu dauka ni dan tijaniya ne shine kawai da an kama wayata a ji waƙoƙin yaban annabi masu kidan nan shi kadai ne lazumi na shi kadai ne wazifata in dai ba a lazumi ba a wazifa ba shiga tijaniya ba tukunna kuma wannan yan waƙe-waƙen da ake yi daga masu sauraron har masu yi zan bada shawara guda daya amma mafi girman shawara ta akan masu yin waƙoƙin ne idan sun gyaru masu sauraron ma za su gyaru shine duk wanda zai yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko zai yabi wani daga sahabban manzon Allah ko zai yabi wani daga cikin waliyai salihai na farko ya zama malami idan ba malami bane to in ya rubuto waƙar ya kai wa malami sai a gyara da yawa zaka ji an yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da lafuzan da ba ladabi a ciki abinda ya jawo wanda ya wakar ba malami bane kuma da yabe kai wa malami ba daga inda ya rubuta wakar direct sai gidan mai ganga studio kenan shi shehin sai an gama kade wakar ta sha ganga ta yi zakwai sai a kawo shehi sai ka rasa ma me za a ji gangar ko wakar lafuzan to ya kamata yin an rubuta kasidar a kai ma malamai duk masu kasidun nan ai suna da shehannan su to in sun rubuta su je su mika ma shehin akar mu kullu wannan kasida ce na rubuta ce yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amun izini in karanta aji kana karantawa duk abin da ka faɗa malamin yana hararo shi cikin aya da hadisi da ka zo da wani abu wajen aya da hadisi sai ce a nan cire ba haka ya kamata a ce wa manzon Allah ba kaza ne ya kamata sai a gyara in aka gyara da za a gyardama a kyale mai gangar a zo a rera ta babu kidan sai ta fi daɗi sai ta fi ma'ana in kuma an kasa alal darurati a je da Allah a sanya amma gangar sama-sama akwai waƙar da wallahi in kana ji kidan kawai za ka gane amma lafuzan ma ba ka ganewa me ake cewa sai dai kan ya yi ta haka ba waka yake bi ba kidan yake bi to haka idan an zo yaban salihan bayan Allah musamman shine ban shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ana samun guluwi ana samun ketar iyaka dan Allah duk waɗannan sha'iran da suke maganganu suna danganta wasu ababe ga Shehu radiyallahu anhu wanda wannan abun bai inganta ba dan Allah a nisance su su kuma su ji tsoron Allah su duba su gyara Shehu radiyallahu ta'ala anhu kar ka taba yarda ka ji a ranka cewa zaka yabi Shehu Ibrahim kace mai sahabin Annabi balle kace mai Annabi balle kace mai Allah kuma ka dauka wannan yaban naka yardajeni a wurin Shehu Ibrahim ba yardaje bane Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya kai matukar abin da ya kai na girma da daraja a wurin Allah wannan kan musallam kowa ya yadda har mun kirai in ma ba su yadda ba da baki lisanin halin su ya nuna sun yadda dole ba yadda za su iya tunda har yanzu sun yi su sauko shi daga wannan martabar sun kasa ashe sun san ba shi ya hau ba wani dora shi ba Allah ne dan da shi ya hau ko wani dora shi yanzu da an iya sauko shi inda dai wani ne ya tasarifi ya hau to da yanzu wani ya yi tasarifi ya sauko amma jika wannan matsayin da Shebran ya samu da maratu da falalolin nan ya bare ina ya same su yace bi fadli ilahin nasi jalla jalaluhu wa hubbi rasulillahi ahadiyya yace kun ganni duk abin da na zama abu biyu ne ya bani wannan matsayin abu biyu ne ba na uku na farko shine falalar Allah tabaraka wa ta'ala falalar Allah da ta so ta maida ni haka sai ta kai ni kan channel din da an hau an zama shine san manzon Allah duk ran da Allah ya rufin ya maka falala to ka diba ka gani in ba falalar zolaya bace to zai baka san manzon Allah amma duk abin da ya baka in ba san manzon Allah ba falala ce ta zolaya in nace falala ta zolaya mara amfani amma falala mai amfani ita ce san manzon Allah yace to Allah da ya tashi mun falala sai ya dora ni akan channel din da an dora ka akai zaka kai shine san manzon Allah bi fadli ilahin nasi jalla jalaluhu wa hubbi rasulillahi aha nabi ya da haka ne na zama abin da na zama ji Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu to yaushe wani zindiki zai zo ya kalli Shehu Ibrahim yayi maganganu na rishin kan gado na kafirci na zindikanci na guluwi na komai kuma yace wai wannan mutumin yana fadin abin da yake yardaje a janabin Shehu radiyallahu ta'ala anhu lalle wannan kam an kuskure an sauka daga kan hanya tafarkin da zai sada bawa da Allah tabaraka wa ta'ala shi ko matukar ba tafarkin Allah ka bi ba to ji hanyar da kai ba za ku haɗu da Shehu Ibrahim ba dan ya faɗa ayana su khallul hazla waqfu muhammadan wa illa tarawni dahra jadda bara'i a wani wuri yake ce idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu ashe ji hanyar da ka bi in dai ba ta annabi muhammadu ba karkar zance za ku haɗu da Shehu Ibrahim dan ba ita ya hau ba ba yanda za a yi abokin tafiyarka ya hau hanyar Kaduna kai kuma ka hau hanyar Lakwaja kai tunanin za ku haɗu a ina ba ku haɗa hanya ba ko da ya ma nisa idan da bi hanyar Kaduna ya je can wajen ya wuce jere ya yi can dai haka ko ya ma nisa in dai hanyar Kaduna ka hau wata rana za ku haɗu amma da yawa hanyar Kaduna ko tare kuka fara tafiyar sai nufi Kaduna kai Lakwaja ba ranar haduwa sai dai ɗayan biyu ranar da shi ya fasa yayo kwana ya biyo hanyar Lakwaja ko ranar da kai ka fasa kayo kwana ka biyo hanyar Kaduna sai ku haduwa ta rana haka ne amma dai yawa nisa to haka idan ka biyo ta hanyar da ba ta manzon Allah ba in kai ku haɗu da Shehu Ibrahim ɗayan biyu ne to ɗayan ku ba zai faru ba sai dai ɗayan ya faru ku haɗu shine ko Shehu Ibrahim ya fasa bin hanyar manzo Allah biyo taka ka san ko wannan mustahil ko ba zai yi ba ko kuma kai ka fasa bin takar ka biyo ta manzo Allah sai ku haɗu to da haka wannan shine hanyar saduwa da Shehu Ibrahim duk wata hanyar da aka kama ba wannan ba ba sunnar manzo Allah ba ba a samu Shehu Ibrahim ko da ku zuciya ka tariya ma za ku haɗu tariya ma ƙarya kai gaggawar ƙarya ta ta wa khalifin nafsa wa shaytan wa asihima wa inu ma ma hadaka nusa fatahimi kai gaggawa kariya ta kadan kabira Allah ya sa mu dace Allah ya dawamar da mu a cikin masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya datar da ayyukan mu ya katartar da mu albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan gari Allah ya yawaita albarka a cikin shi Allah ya yawaita albarka a cikin shi Allah ya yawaita albarka a cikin shi dukkan wani abu na tashin hankali ko wata fitina Allah ya yi daga wannan gari da dukkan garuruwan musulmi gabaki daya sarakunan wannan gari Allah ya karfafe su Allah ya ba su ikon yin adalci wa talakawan su malaman wannan gari Allah ya ba su a karfin sabati akan hanyar Allah hanyar manzon Allah ya karfafe su cikin shiryar da bayin Allah zuwa ga Allah ya sanya su zama manya-manyan wakilan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama dan kaso wannan gari Allah ya albarkaci kasuwan su ya sanya musu riba ya sanya musu kuma albarka a cikin riban Allah ya kiyaye su dukkan wani abu da zai jawo su zuwa ga sabawa Allah cikin kasuwan su ma'aikatan gwamnati Allah ya sa albarka a cikin ayyukan su daliban ilimi Allah ya ba su ilimi mai albarka Allah ya ba su hasken ilimi a hasken nan da yake sanyawa a cikin zuciya wanda da shi yake samun ilimi Allah ya ba su wannan hasken a sauran mazauna gari duka Allah ya albarkace mu tare da su gabaki daya albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan maulidi Allah ya sanya ya kafu kenan har diyan diya har jikokin jikoki albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya maimaita mana kuma Allah ya ba mu tsawon rayuwa ya kuma ba mu iko mu yi ta zuwa duk shekara in an ce za a yi albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh